Wata wasiya tana bin wannan wasiyan kuma mai girma mai amfani alhairin duniya da lahira kuma wannan wasiƙan wanda ya tsara littafin ruhul adabi shine shehul islam to kuma shine yayi wannan wasiƙa din ya huskanto da wannan takarda ga duk muridan da suke wato da awan cewa suna shi ne to shine shehu yayi wannan leta din yayi wannan takardan aje a ba su su san cewa in kai almajirin shehu ibrahim ne to anan wurin zaka ji kai in kai kana cikin su in kuma kun handling kai da shi yayi gaban kayan ma to duk anan takardan da zaka ji zaka san kai ba almajirin shi bane kawai dai kana rike talbi kana yawo ne amma kai ba almajirin shehu ibrahim ba zaka ji a wannan takardan amma kai almajirin shi ne kuma to zaka ji anan shine akwai gyara to sai ka dawo ka gyara don ka dawo almajirin shi yawa muje sanda yayi wasiya ga duk wanda takardar nan ta zo wajen sa ya rubuta ta ya lazumce ta ya karanta ta kowace rana wannan takarda na sun mutu ta binta ta binta ita ce bismillahir rahmanir rahim to kaji saboda shehu zai maganganu masu zahi shi yasa ya ce almuntaqim bismillahir rahmanir rahim almuntaqim almuntaqim abinda ake ce ma muntaqim wato sunan Allah ne shi almuntaqim sunan Allah ne in Allah to in aje lahira Allah zai sa wannan riga wata riga ce Allah da ke gare shi sunanta almuntaqim ka azabtarwa ran nan ba sani ba sabo yayin Allah ya ce ga almuntaqim sifa na almuntaqim to ba ho sani ba sabo ran nan ko waye kai Allah zai taka karan nan na'am
al-azizu
mabuwayi
al-jabbaru
duk sunan Allah ne jabbaru da muntaqimu da azizu da jabbaru ai duk sunan da yake kare kowa da su
al-mutakabbiru
to al-mutakabbiru kuma kaji mai girman wanda duk girmanka ba kai na Allah ba yace tsira da aminci duka su tabbata ga manzon Allah sayyidul abdi dai shugaban kowane bawa duk wani bawa annabi ne shugabansa in dai bawa ne kai to kasan annabi muhammadu kake ana sayyidu walad adama wala fahara sayyidul abdi kenan alqa'il wanda manzon Allah da kansa ke magana yace yake Fatima bint Muhammadin yar Muhammadur Rasulullahi to fa ki sani dan ka san magana fa tana da girma manzo Allah yace Fatima ni din nan in baki tsaya kin bi Allah ba la uguni anki min Allah shay'a bazan wadatar da ke da komai ba in Allah zai azabtar da ke bazan iya belinki ba bazan tukkude miki azabar Allah ba in baki bi Allah ba Fatima to an faro ta kai kenan kololuwa fa kenan sayyidatu nisa'il alamina kuma jikin annabi fatimatu bil akim minni yace fatima tsokan jikina ne to manzo Allah ya faɗa haka kan tsokashi to min babu aula kai da ni da shi da shi da shi to fatima fa kenan annabi ya mata wannan bara'a yace in bata ji Allah ba ba ruwan shi da ita ba zai karbe ta ba a wajen Allah la uguni anki min Allah shay'a na'am
amma ba
bai bismillah wannan shehu ya kawo wannan shimfida ya kawo sifa na Allah don ka san ba sauki a wannan takardar sannan ya kawo hadisin annabi wanda yayyace bara'a don ka san ba sauki shi ma shehu zai ma bara'a nan wurin ko kaula haka yayi kan je baka bi abin da yaji ba to ba shi ba kafa yawa ko cikin yaran walhu kake ba shi ma ruwan shi da kai shine yasa ya kawo ba wannan don ka san manzo Allah ma yayi ma Fatima bara'a in bata ga Allah ba Allah kuma ya shiga riga ta almuntaqim kowa ya kai zai kai aka kowa ya kai saboda haka ba sauki a wannan takardar na'am yace ina godiya ga Allah ga abin da ya dace da Allah din gaisuwa na ta sadu zuwa ga dan mu wato waladwa Ahmadu Chan Ahmadu Chan gaisuwa na ta je zuwa ga dan uwa wato zuwa ga dan mu Ahmadu Chan sunan shi kenan
da Maliku
su
da kullum mai kifa alai
da kuma duk wanda wannan takarda ta tsaya hannunsa ga wanda yake da awan wai cewa namu ne yana dangantuwa cikin cewa ai komai ya ce yes yes shi yes to wanda ke cewa shi namu ne na yes ne to ya saurara ya ji shi na yes ne anan in kuma ba na yes bane zai ji anan wurin to wadancin takardar da ilamu sanarwa ya ce biyu laisabi ni ba ni tare da su kuma ba su da komai a dariƙa mutum biyu ba ni tare da su kuma a dariƙa ma ba ta tare da su su ba yin dariƙa ba ne ni ba ni tare da su na masa bara'a sannan kuma dariƙa ma ba su ciki ba yin dariƙa ba ne dariƙa ba laisabi ni dariƙa tun shai ba su da komai a dariƙa wasalukun lam yuzam majzubun lam yusla wato majzubin da bai suluki ba abin da ake ce majzubi a gane wannan da kyau wato imam mali ya wata magana yace man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaka sannan wa man tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazaddaqa wa man istaba'a bainahuma faqad tahaqqaqa imam malik yace duk wanda yaje yanayi ilimin haqiqa ba ruwan shi da shari'a to wannan sunan shi zindiki hadan zindiki kadan kan ce wai ku tazu zindiko zindiku kenan wanda ya koye kafirci ya bayyana da musulunci sannan wanda ya kama shari'a ya rike ba ruwan shi da haƙiƙa shi kuma to wannan sunan shi fasiki inji imam mali sunan shi fasiki fasiku amma wanda ya hada guda biyu duka shi yana da shari'a yana da haƙiƙa rike guda biyu baki dai haka yake tahiya da shari'a da haƙiƙa faqad tahaqqaqa shi ake ce mai muhaqqiqi wannan muhaqqiqi kenan ya san kankanci ya san wato shari'a da haƙiƙa shari'a da haƙiƙa to sai imam mali yace wanda ya dauki bangare daya shi majzubi ne wato kawai ya tafi cikin haƙiƙa ne ba ruwan shi da shari'a yace ba ruwana da shi haka nan wanda yace shi saliki ne shi ba majzubi bane shi ba ruwana da shi ina fata an gane shi mutum wanda yake majzubi jazba abin da yake ce ma jazba wato kama tauhidi da Allah ka haufi sa doran yanzu ka zuba mun ce annabi da nafsi ba majzubi ya zai yadda da wannan shi majzubi na shi inna Allah huwa yuhyi wa yumitu Allah ke kashewa yake ke rayawa dan ya kashe wani zai ce ba shi bane malaka ka kashe wani ta kai Allah ya fada Qur'ani la yuhyi wa shi ke kashe shi ke zai kace na kashe wani ta ina kaga zai baka hujja akan me akan tasawuf sannan malamin shari'a yazo sai ya ce to ai Qur'ani ne yace annabi bin nas wannan ba Qur'ani bane Qur'ani shine yace dire ta kashe rai a kashe ta ko shi ba Qur'ani bane shi ma Qur'ani ne amma can Allah shi yace shike kashe shike raya amma yanzu kuma ga Allah yace wanda ya kashe wani a kashe shi to kaga can haqiqa can shari'a sai ka hada su zaka zauna lafiya sai ka tafi da su haka guda biyu sai ka zauna lafiya amma ka kama daya ba ka ba zaman lafiya ka dauki daya ka saki daya ba ka ba zaman lafiya sai ka hada su biyu da haqiqa da shari'a sai ka zauna lafiya shine dama da akrai sai ko mutun aka sauke ka fada shi ba wannan hannu za ka ga yana haka dole ka ga yayi bandin ya so buya dole amma ka zauna daidai shari'a da haqiqa kenan kuma shi majzubi wacce majzubi mahaukaci kenan kada mahaukaci majzubi kenan to dole shi ita jazba ba a dawoma cikin ta wato anyi wani malami ya kwatanci ya ce abin da ake ce majzuba sai kwatanta shari'a da haqiqa ya ce ita haqiqa kamar kai yanzu an ce wani kai ne wani ko eh kai ne wani amma an ganka a cikin riga ko eh haka ne eh ba haka bane to waye ya san ka sanin haqiqa matarka za ka cire hula zan riga zan kunu haqiqar ka dar da ka hakika wannan ka farko shine shine hakika ga shi eh ko waye kai ko malami ne kai ko wane ne in ka hito hakan an ganka inna lillahi inna lillahi wallahi kama kaza ake dala ba ka mutum ba wallahi kama ake dan Allah ku kamo shi jama'a ku je da je da malami hito la ilaha illallah ya hauka ce eh kuma hakika shikenan ya hito hakika shi wannan duri gane eko wannan duri gane wannan duri gane amma hakikan tindirin shi shine hakikan shi ya hito hakika kuma an ce mahaukaci ne ce jama'a ku rike shi to kaga tana da mahalli kenan ita hakika tana da jazba tana da mahalli hakika tana da mahalli to amma sai ka sa riga ka sa wando ka sa hula hadda rawani hadda alkabba shari'a kenan wanda ya ganka mama da ya ci akara maka lawo in sarki na ce a ce zaki to ka hito bisa shari'a to amma hakikan nan wato shi ake ce ma majazubanci to shau ya ce duk wanda ya wanzu a cikin wannan hali na jazba ya ce ba ruwan shi da suluki na shari'a ya ce ba shi ba ne ya ce kuma ɗariƙa ma ba ruwan shi da ita shi ba ɗin ɗariƙa ba ne dole sai ka haɗa guda biyu shine majazubul lam yasluk wa salikul lam yajzab na'am in ya wanzu a cikin wannan sun wanzu akan halinsu shi majazubi ya zauna akan haukan shi shi a kullum mahaukaci ne a haka yake tintirin shi sai ya ce ba ruwan mu shi kuma wannan yace shi ba ruwan shi da duk wani hanya na hakikanci ba ruwan shi shi kawai shi shari'a kawai to shi ma ba ruwan mu da shi suka tsaya haka akan tafiyar su a haka suke kuma tafiyar suke nan a haka to shari'a ba ruwan zai ta shau yace sha'ani na kamar yadda kuka sani wanda ke so ya zama tare da ni a halin shi to ya shiga hanya irin tawa ya dubi yadda nake a cikin zantuttuka na ya dubi maganganu na inji inyar su ya dubi ayyuka na wajen misaltuwa ga umarni da nisantar abinda aka hana a zahiri da baɗin da wajen ta'addush wajen tsananin wato ruko rukon abu shi da ta'addush da wajen shauki wato jin shaukin abu zuwa ga saduwa ila hadratillahi zuwa ga hadarar Allah da manzon Allah shi yake to duk wanda yake sai ya zama nawa to ya duba yadda ni nake halayena wajen dabi'una da amma bin mamaki sai ka ce da an taba ka in yas amma da an dube ka ko hoton Shehu Ibrahim aka duba hoto a kalanda aka dube ka an san wallahi kai bandi ba irin kudai ba wallahi ba irin kudai ba a dubi Shehu a hoto a dube ka kamar mahaukaci an san wallahi kun yi banban da shi a hoto ke a hoto ba a dube ka a hoto a dubi Shehu hoton Shehu aje hoton sa haka a kan ga da kai mai cewa in yi gaka ka zo a tayo shi a wuya ga can lika to kai a dube ka a dubi hoton shi an san wallahi ba irin kudai ba wallahi ba irin kudai ba ko irin dare wallahi ba irin kudai ba to shine shawo yace ka dubi halayena da maganganuna da dabi'una ka duba kai koyi da wannan ya ishe ka sai kai eh muje amma wanda ke cewa shi namu ne da an magana ta yes amma wanda take mu yana hayama wani abu daga cikin wato abinda shari'a ta haramta mai tsarki shari'a mai tsarki yana taka shari'a da an magana kawai ce in yas kuma yana taka shari'a madaukakiya yana kutsa ma haramce yana barin abinda aka yi umarni to ina shaida ma Allah jama'a ku ma jama'a ku shaida wallahi na yi mai bara'a ba ruwa na da shi wallahi ba na bane wallahi ba muridi na bane wallahi na yi mai bara'a Allah na yi bara'a zuwa gare ka abinda waɗannan mutane suke aikatawa
ba yau aka fara ba hakikanci ba yau bane malami an dai gane tun zamanin shehu
to amma wannan takarda ta isa shehu ya buga hujja da ita a gaban Allah sai an je lahira ka gane ba ruwan in yanzu kai ba yanzu ba yanzu duk muna kowa nuna kallon shi dai ba da amma ai an san da tafan shehu an san almajiran shehu an san waɗanda suka zauna da shehu yaya shehu Ibrahim yake ya ɗabi'unsa suke ya zantuttuka amma kawai ku je kuna sa ana zagin yan ɗariƙa bai gaira dalilin ta zagin mutane bai gaira dalilin kuma ba wani malamin da yake koya muku tsakaninku ne da abokan ku kuke zuwa ana ɗebo abubuwa na shekanci da na iskanci sai a zuwa ce ko da ka taɓa zai ce yas ƙarya ne kuma ƙarya ne bayan yadda ya koya musu. To kaga in mutum yana irin wannan sai an je lahira sai ya gane in yanzu yayi nan shi kuma yayi nan ya gane ba ruwan in yanzu shi in mutum zai gyara tun yanzu ya gyara kafin a ji na kudi ake ba su ko to amma kuma kudin ai bai amfani ba malam kai malam ba su kudi waɗannan yara wace ba su kudi agaran makalla mutum zai hito kamar mahaukaci in ana ba shi kudi zai gyara jikin shi eh agaran makalla ayin ana ba mutum kudi zai gyara jikin shi amma mutum ya fito mahaukaci tsinda mahaukaci sosai dan hakika din yadda ya kamata to Shehu Ibrahim ya ce ba ruwan shi da kai in zaka gyara ka gyara wannan wa'azi ne Shehu yake yi dan yana son kowanne dan dariƙa ya zama tare da shi a lahira to in ga mutum zai gyara ya gyara an dai ji ko to mutum zai gyara kar kai koyi da aboki aboki ba koyi da shi a dariƙa ka kalli Shehu Sat kalli Shehu Ibrahim Sat ka kalle shi dan Allah ka dube Shehu in dressing ne ko sharki ne kai billahi lazi baka Shehu Ibrahim kuma malami ne kai ko limamin ko ta kasa ne Shehu ya fi ka iya dressing ya kai mabin shi zaka zama sakare ka zama wawa ka zama haukaci sai kamata haka ba to Allah ya ce mu ce mu Allah ya ce mu ce mu tsaya nan ko to shikenan
akwai tambaya ko da ya